sahabihi wa tabi'in amma ba'd bango diaga Allah madaukakin sarki da sallallahu alaihi wa alihi salatu wassalam yawa musulmai yawuna daran 30 ko daran 1 daran 30 ga watan rabi'ul thani milai hijra annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 24 ga watan November aka ce wai miladiya 2022 wannan shi ne darasin mu na takwas a karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a wannan darasi da takwas idan ba manta za mu tashi babul wudu babin da yake bayani game da arwalla arwalla tana ɗaya daga cikin ababen da suke sharuɗa ne na sallah ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum har zuwa ƙarshen aya wannan aya ita ke tabbatar da farillancin arwalla al-qur'ani mai girma aka hadisi masu tarin yawa daga ciki akwai hadisi Abu Huraira annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah bai karban sallan ɗayan ku a duk lokacin da arwalla shi ta kare to sai in yayi sabuwar arwalla wannan sai nuna cewa arwalla sharadi ce daga cikin shurda na sallah sallah ba za ta inganta ba sai da ita malam sai ka hadisi na harko an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabin annabi alaihi salatu wassalam abu huraira wanda bayani ya gabata akan shi Allah ya kara mishi yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ga riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qal cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa laula an ashqa ala ummati badan kada in tsananta ba akan al'ummata inji annabi alaihi salatu wassalam la amartuhum bisiwaki da na musu umurni da yin asuwaki ma'a kulli wudu'in a wajen kowace arwalla tare da kowace arwalla akhrajahu malikun al-imam abu abdullah malik ibn anas rahmatullahi alayhi rawaitu wannan hadisi wa ahmad da al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal da kuma an-nasa'i da al-imam an-nasa'i wa sahahu ibn khuzaimah malik ibn khuzaimah ya inganta wannan hadisi malai ce wa zakarahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ta'liqan arataye yawo haka malaman zauri ke fassarawa ta'liqan arataye hadisin ke meye arataye meye ma'anar ta'liqi arataye hadisi shi ne mutun ya rawaito hadisi ya cira malamin shi ko dai malamin nashi shi kadai ya cire ko ya ci gaba da cire shi har zuwa ga sahabi ya tsaya ko ku ya ci gaba da cire shi har zuwa ga wanda yake riwaya da gare shi wannan shi ne ma hadisi mu'allaq an fahimta amma wannan hadisi din asalin shi hadisi ne sahihi duk da Bukhari ya kawo shi mu'allaq wannan hadisi akwai ababe da yawa ciki na farko annabi alaihi salatu wassalam ya ce in ba dan karin tsananta ba akan al'ummata nan wace al'umma yake yi al'ummar annabi alaihi salatu wassalam iri biyu ce akwai ummatud da'wa idan aka ce ummatud da'wa shine al'ummar da Allah ya aika annabi zuwa gare ta sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba daya musulman su da kahiran su aljannun su da mutanen su dukkan su ta bangara Allah ya aika annabi zuwa gare su dukkan su al'ummar annabi ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira kina wannan dukkan su al'ummar annabi shi to amma kuma cikin al'ummar akwai al'ummar da ake ce ma ummatul ijaba ummatul ijaba shine cikin al'ummar wanda suka karbi kira suka yadda da manzanci annabi alaihi salatu wassalam to waɗannan sune ummatul ijaba kuma sune ɗan halakkin al'umma ne saboda su suka yadda da annabin ba su bijire ma sakon shi ba to nan annabi alaihi salatu wassalam al'ummar da yake nuhi nan al'ummar ta karbi kiran shi saboda wanda ba su yi imani da su yi ba kaga babu zancen su ce za su yi arwalla ko ai zancen sallah ko sauransu dan ba su yi imani ba sannan a wannan hadisi annabi yana umurni ne da asuwaki alaihi salatu wassalam to menene asuwaki malaman musulunci sun tabbatar da cewa yin asuwaki da ice yayi shine al-afdal shine yi amma ko abinda ba ice ba in kai asuwaki da shi in dai yana tsabtace bakinka manuwar da ake so a isa gare ta ta yin asuwakin shi abinda kai aiki da shi yana yi to shi ma ana kiran shi asuwaki kamar yadda al-Imam an-Nawawi rahimahullah yake faɗa da haka ana yin asuwaki da dan yatsa mutum ya murza bakin shi ya tsabtace ya wanke da dan yatsan shi wannan ana kiran shi asuwaki shi yasa mutanen da in sun zo wajen kurkur baki cikin arwalla suke sanya dan yatsa su murza asuwaki suke ba madma ba an fahimci wannan haka ana yin asuwaki da tsumma mutum ya samu wani ragga mai kyau tsumma mai kyau ya tsabtace bakin shi ana yi ko kuma da gawai duk da mun yi suna cewa yin asuwaki da gawai haramun ne to wannan dai ba a karatu da musulunci suka samai ba a kitabun ra'asi ne wannan dan kai aiki da gawai baya da wani laifi koko bros na wannan makilin na wannan zamanin da ake wanda yake da kunha wannan duk yana shiga ababina asuwaki haka wannan hadisi yana daga cikin ababin da yake karantar da mu yin asuwaki ba wajibi bane me yasa muka ce yin asuwaki ba wajibi bane saboda annabi alaihi salatu wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ba dan tsoran in tsananta ma al'ummata ba to da na musu umurni na wajibi kenan tunda bai yi umurni na wajibi ba na dole na tilas saboda gudun kada ya zamanto tsanani akan al'umma kenan yin shi asuwaki din mustahabbi ne wannan ya daga cikin hadisan da malamai ke kawo hujja da shi akan ka'idodi dewa na malaman fiqhu ko ka'idodi dewa na malaman usulul fiqh daga ciki malamai sukan ce wannan hadisi hujja ne dake nuna cewa al-amru al-mutlaq yufidu al-wujub umurni sake wanda ba a kayyade ba na annabi alaihi salatu wassalam to wajibi ne sai mun samu dalilin da ya dauke shi daga wajibci zuwa ga mustahabbanci ko halacci an fahimta sannan malamai na kawo hujja da wannan hadisi ga ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yakan jawo sauki saboda yayin ce duk arwalla in zakai sai kai asuwaki duk arwalla wala Allah kalla zakai arwalla so biyar ga ini ko wala Allah kalla so hudu to wannan zai iya tsanani gare ka ko wala Allah so uku zai iya tsanani gare ka to wannan sai yasa ba a farillan tashi ba kanka kiran kaga al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da wadansu kawai din da wannan hadisi yake nuni zuwa gare su sannan wannan hadisin yana nuna cewa akwai wuraren da bayan shi asuwaki mustahabbi akwai wuraren da mustahabbancin yahi karhi daga ciki akwai wurin arwalla daga ciki akwai wurin sallah kamar yadda yazo a riwayar Bukhari da Muslim cewa laula ana shukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin a wajen kowace sallah shi yasa Zaid ibn Khalid al-Juhani daga cikin sahabban Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yakan zo masallaci yana da asuwakin shirate ga kunnan shi da yazo kahin yi sallah sai ya huddo yi asuwaki sannan sai ya sallah kenan wajen yin sallah yana daga cikin wuraren da me ake yin asuwaki haka lokacin da mutum ya shiga gida kana zuwa gidanka yawa sai kai asuwaki an tambaye Aisha radiyallahu anha aka ce mata Annabi alayhi salatu wassalam in ya shigo gida me aiki na harko da yake tace asuwaki saboda bai so ya ji wani iska iyalin shi bai so su ji wani iska da gare shi wanda baya da dadi an fahimci wannan haka yana daga cikin wuraren da ake son yin asuwaki sunna shi na da ƙarfi in ka tashi da dare zaka yi qiyamul layli ko zaka karanta qur'ani ko kuma zaka yi waɗansu ababen da suka tayar da kai bincike da sauransu shi ma ya zo a Bukhari da Muslim annabi alaihi salatu wassalam cewa idan ya tashi da dare ya shusu fahu bisiwak yana tsabtace bakin shi da asuwaki saboda me lokacin da zaka yi sallar dare wannan lokaci ne wanda kai kwana miyon bakinka sun canza iskan bakinka ya canza kana buƙatar ka tsaftace saboda zaka gana da Allah fa innal musalli yunaji rabbuhu mai sallah gana yake da Allah haka yana daga cikin wuraren da yin asuwaki sunna ce mai ƙarfi lokacin da ka zo karatun Qur'ani saboda a duk kamar yadda yazo a hadisi in kana karatun Qur'ani mala'iku suka matso ka har su zo kusan bakinka to kage idan ya zama to bakinka yana da iskan da bai da dadi zaka cutar da mala'iku Annabi alaihi salatu wassalam ya bada ka'ida yake cewa duk abin da yake cutar da dan adam to yana cutar da mala'ika haka wannan wurin ma yana daga cikin wuraren da asuwaki yake da ƙarfi sosai haka yana daga cikin wuraren da asuwaki yake da sunna ce take da ƙarfi sosai duk lokacin da ka tashi daga kwana kwanan rana ne ko kwanan dare ne ko ma yaushe ne saboda galibi lokacin iskan bakin mu zai gan saki ko lokacin da ka jima kana shuru wani lokacin mutum ya jima baya magana yana shuru to iskan bakin shi zai iya canzawa haka yana ga cikin wuraren da ake shar'anta yin asuwaki duk lokacin da kaga mutum abinci ana shar'anta yin asuwaki saboda me a lokacin ba maki akwai abinci ko sauran abubuwa da ke lekewa ga bakin mutum wannan kage yana nuna cewa musulunci addini ne na tsafta shi yasa yazo a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yake cewa as-siwaku mardatun lirrahman wa mutaharatun lilfani shi aswaki yakan jawo maka yardar Allah wato Allah yana son aswaki shi yasa sunna ta karshe da annabi a duniya sallallahu alaihi wasallam wanda bayan ta ya rasu shine aswaki abu na karshe da ababin sunnoni shine aswaki da haka Allah yana son asuwaki sannan kuma mataharatul lilfam yana tsabtace baki akwai wanda yana magana ba kai tsaya kusan shi saboda baya kulawa cikin jama'a ne ko mutum tsakaninka da iyalinka yadda mutum bai so ya ji matar shi bakin ta na wari tana duri to shi ma bai kamata haka shi yasa Abdullahi bin Abbas ya bada ka'ida yake cewa yadda yake son matar shi ta yi mishi ado shi ma haka yake so ya mata ado kaga mu kuma yanzu juye maza na yanzu sai dai illa man rahimar rabbuka ba mu ado sai in zamu hita yawa mutum zai ci kulliya ya karkata hula ya sa tuha masu kyau zai je daurin aure ko zai je biro ko zai je kasuwa ko zai je taro yana dawowa sai ya cire rigar ya rataye sai ya dauko barka alaji da dawowa daga haji irin wanda ake baka din nan sai ga ya saka ita ce ta zaman gida da ita yake kwana da ita yake zama a gida da ita yake sallah ka duba in muna da audience da shugaban kasa ko wani minister ko wani mai zaka sai ka kura da ka ko ba haka ne ba amma audience da Allah sallah sai ga mutum da wandon da ya kwana da rigar da ya kwana su ya zo kansu da wani dan guntun wando ma ban lokaci in ya zauna yana tahiya ga guyuwar shi ma ta yi to wai an zo gana ne da Allah amma in za a yi shi wajen daura aure sai ya kure adaka alhali Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid lokacin da zaka zo kai sallah kai kulliya wannan shine ka'idar da shari'a ta baya to amma galibin mu ba haka muke to su ma mata akwai inda su ma ba su aron sai in za su hita shi yasa da danta yaga ta yi ci kulliya sai ya fara kuka ya san uwar shi za ta hita ya san wannan ba na uban shi bane wannan ado ya san babu bai kai mai ba da haka sai fara shirike ya fara kuka koga da yaga ta gama ado sai ga yarinya ta dauko zanan goyo tana biye da uwar saboda ta san sai in za a likita ko sai in za musamman ma'aikata in za ta je ma'aikata ga ta yi ado ta yi kulliya saboda ba ta so ta zo service arena ta amma mijin bai cika bai da wannan matsayin ko wanda na taɓa musu nasiha kan wata ce malam matsalar su ba sa sayan kayan ni zan dauko albashi in na dauko ko bekil dina ko kuma salar dina a ciki zan sai kenan tunda aikin ya bani kuɗin in za a lura aiki sai in sa kaya ka ga ta filo ko wata filosofi ne ce to in yi miki keta yace to ya hana aikin fa sai ka ga kuma wanda gaskiya ba uzuri bane ga namiji dan matar kana aiki kace ba kai mata kaya ba uzuri bane shari'a asuli kai ta dora ma duk dawainiyar matar ka tana kanka yawa in tana da kudin ta ko huta take banka musu nata ne ba ta shahi ka ba babu wani kace a ce ina kudin roma je ci to ke aikin banza kike yi babu maka ta kare ce to me yau wani aikin da ke haka suke yi akwai wanda muka je yake cewa wai dadin dadinka da auren mace ma'aikaciya yace sai ta dauko albashi yace inda so ma buhun ta yara cikin gida bab sai ga ta kura ta tashi yace to kuran nan take bige shi to kaga namiji da ya koma lisahin albashin mace ya lalace ko ya bashi zani ya daura ya zan dan daudu namiji bai dogaro ga cewa matar shi tana aiki ko tana sana'a ta ciyar da kanta an fahimta yawa amma ita kuma matar ababin kyautata tunda ya bata dama tana aiki ita kuma ababin kyautata ko abubuwan da ya kamata a ce ta yi amma kyautata ce ba wajibi ba kyautatawa ce ba wajibi ne da haka musan wannan sai dai malamai sukan ce kuma ya halatta su yi yarjejeniya da mijin kafin ta fara aiki misali ni da ni da mijin ki ina ciyar da ki ina shayar da ki ina miki komai ban buƙatar ki aiki tace a to ina dai so a bar nin ya aikin nan sai kace to nawa zaki biya wata tunda ai yanzu ni ne ogan a karkashi na kike in kika hita gidana gidana ne zaki bari ba mamaki in dawo baki abinci ba ba mamaki akwai kula da kamata ai min bazan same ta ba ba mamaki ƴaƴanki suna da buƙatar ki bu same ki ba kinga zaki ci lokacin mu to nawa zaki biya in kika dauko albashi a kasa 50-50 ya halatta ku yi wannan engineer an fahimta to kaga in ta daukar makanta wannan dole ta cika wannan sharadi in ta ce a'a inda za a bar ni in yi kawai in ba za a bar ni ba kuma to shi kuma sai ce to na kiya an hana gaba da ki duk wannan tana iya yi wa abinda dai nake so in ce a dunkule namiji bai kamata ka dogara ga albashin matar ka wallahi kwaduwa ce ni dai a rayuwa da muke yanzu ba abinda nake ganin ka fadi warwas kamar a ce gidanka ka kasa daukar nauyin shi a ce matar ka ke makanta tuwa ko ita ke sayen shinkafa wani ma kudin haya ma matar ke biya to miye ma'anar kai miji kai kwanciya dai ka iya shine ma'anar zaman ka namiji kenan Allah dan na kai lalace wannan hadisi dai daga cikin ababen da yake karantar da mu ababen aswaki akwai wasu masalolin da ba wannan ba amma mu takaita da su dura da yanayin lokaci an umran an karbo daga umran radiyallahu rahimahullah anna uthman ibn affan umran yana ɗaya daga cikin mawali waɗanda asulin shi bawa ne Usman ibn Affan ya ainihi antar da shi wanda Khalid ibn al-Walid ya samu shi a wani yaki ko sai da aka ji aka yi jihadi ya aka ci galaba kan waɗanda aka ci galaba kan su din nan waɗanda aka kamo za su zama tubayi to shine da aka samu Umran sai Khalid ya baiwa Usman ibn Affan shi kuma Usman ibn Affan sai ya antar da shi ya hidda shi daga kangin bauta to Umran din ne yake cewa Usman ibn Affan da'a bi wudu'in ya ce a kawo mishi abun arwalla in aka ce alwudu aka samu wawun fatha shine ruwan da ake arwallar da su alwudu din kuma ita ce arwallar da kanta wanda muka ce a larabci akwai waɗannan kalmomin da yawa at-tahur at-tuhur as-sa'ud as-su'ud as-sa'ud as-su'ud alwudu alwudu وهكذا تو ده عثمان يجي اكامي روان الوالله فغسل كفيه ثلاث مرات ابا نهركو سي وانكي تاهين حنايش ثلاث مرات سو اوكو ثم باين ون تمضمض يكركر باكي واستنشق يشاق روا واستنثر يهاتي شي ما wannan me so uku kamar yadda yazo a wasu riwayoyi kenan wannan so uku din yadda ake yin ta shine in ka debo ruwan a cikin tahin hannunka ruwan nan da ka debo a tahin hannunka zaka raba su ne gida biyu na farko ka saba bakinka ka kurkura ka zubda amma ya zaman to ka rago sauran a tahin hannunka in ka kurkura bakinka ka zubda wanda suka rage a tahin hannunka sai ka shaka da su sai ka sa hannunka na hagu kamar yadda yake a riwayar Imam An-Nasa'i sai ka haje to wannan kai so ɗaya kenan sai ka ƙara ɗebowa so biyu ka kurkura baki ka zubda sannan sai ka shaka don da suka rage sai ka sa hannunka na hagu ka haci kai na biyu kenan to haka kuma za ka yi na uku za ku ga zai zo muna a gaba cewa wannan da mutane suke nan rabawa tsakanin kurkura baki da shaka ruwa kuskure ne hadisin da yazo da shi bai inganta ba cewa ka ɗebo ruwa ka kurkura baki so daya ka zubda ka sake debo kurkur baki su biyu ka zubda ka debo kurkur baki su uku ka zubda sannan ka debo ka shaka su daya ka yace ka shaka su biyu ka debo ka yace ka ƙara sa su uku ka shaka ka yace kaga in ka hada diba shidda kai kai ma baki uku kai ma hanci uku annabi kuma biyu in ka hada biyu da uku ga hanci uku ga baki in ka hada shidda kenan annabi kuma uku ne yake sallallahu alaihi wasallam da haka kuma wannan shi ne mafi yawan musulmai ke kuma shine kuskura an fahimci wannan yawa to akwai siffa ta uku shine so guda ne zaka dibi ruwan a cikin dai annunka amma ka saka baki ka kurkure ka zubda ka shaka ka yace ka saka baki ka kurkura ka zubda ka shaka ka yace har so uku da diba guda wanda wannan ba kowa ke iya shi ba amma ya tabbata a sunna annabi alaihi salatu wassalam ya yi kenan nau'ukan kurkura baki iri uku ne biyu sun inganta ɗayan bai inganta an gane wannan thumma ghassala wajhahu thalath marrat sannan annabi ya wanke fuskar shi so uku thumma ghassala wajhahu thalath marrat sannan Usman ya wanke fuskar shi so uku wanke huska so uku huska tana da tsawo kuma tana da faɗi tsawon huska yana fara ne al'adanci daga inda gashi yake hitowa inda gashin kake fara hitowa al'adanci ga goshi koda nan din baka da gashi koda san kogare ka inda dai gashi yake fara hitowa kowa al'adanci nan ne horkon tsawon zuwa kasan habaka tsawon kenan kwadi kuma daga wannan kunni har wannan kunni wato duk abin da yake tsakanin kunnuwan guda biyu zaka wanke zaka ga kowanda in yazo wankewa yadda yake wanke ido yake wankewa shine sai ga iyakacin nan mutum yake wanke an ka kalle nan kusan kunnan shi bangaren dama da hagu wajen kundukushi zaka ga cewa me bai wanke ba in kai haka kuma arwallar ka batai ba arwallar kuma in ba tai in kai sallah ma batai ba sai kai shekaru kana arwallar ka kai shekaru baka sallah ba kai sai ka zo kiyama kana tsammana cewa ni cikin masallata sai a ce kai kuma haka baka yi sallah ba to kaga akwai matsala kenan shi yasa addini na Husayn da karatu ba a koyan addini da naga ana yi kawai ka taso gidanku ana sallah kai ma ho ka tashi kana sallah sai ka je ka koya yanzu in ka taso duk gidanku ɗan boko ne wannan ya sai ce kawai shikenan a ce a wani tunda duk gidanku daga masu lisansu sai masu master sai professor shi sai doctorori kawai an kira ka an baka lisansu ana yin haka bas sai ka je kai boko to haka addini kasantuwar babanka yayi karatu ko mamanka ta yi karatu ko gidanku da su duk bai isarka dole kai ma sai kai a matsayin ka na musulmi thumma ghassala yadahu al-yumna sannan Usman ya wanke hannun shi na dama ila al-mirfaqi zuwa gwiwar hannu zuwa sukurwar hannu thalath marratin su wannan ma mutane da yawa suna kuskure ana idan suka zo wanke hannu za ka ga sun fara ne daga wuyan hannu tunda abinda mutun yake lisahi ai da na fara arwalla na wanke tahin hannu to kene yanzu in yazo wanke hannu sai ya wanke daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu bai wanke wannan ba tahin hannu to in baka sake wanke tahin hannu ba haure ka bar farilla in kai sallah haka baka da sallah kenan in zaka wanke tahin hannu in zaka wanke hannunka daga in yatsun kake haruwa ka wanke har ka zo ga gwiwar gwiwar kuma ka shigar da ita an fahimci wannan in kai arwalla da za a ce a farkon arwallar baka wanke tahin hannu ba za ta yi ma sauki sama da a ce bayan ka wanke huska da ka zo wanke hannu ka fara daga wuyan hannu an fahimta saboda wannan ko shakku babu farilla ne wancan kuma wanki ne ko din ba farilla ba sunna ce kuma malamai su ce mustahabbi ne an fahimci wannan to shine Usman sai wanke hannun shi har zuwa gwiwar hannun shi wato ya shigar da ita ila nan ma'anar ta ma'a tare da gwiwar hannu salasa marratin su uku thumma al-yusra sannan wanke hannun shi na hagu misla zalika kwatankwacin irin haka thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafa makan shi shafa makai hadisi za su zo gaba da za su yi mana bayani asali yadda ake shafa kai zaka hada hannayenka guda biyu ne ka shafa kanka gaba daya ka tahida hannayenka har kasar kiyar kanka sannan ka dawo da su kuma ana shahi din ne so daya wannan sune riwayoyin da suka tabbata duk riwayar da ke nuna ana shahi sama da so daya bata inganta ba kamar da Ibn Qayyim ya wannan bayani kenan shafa kai su daya ake ba a yi su bi ko summa ghasala rijlahu al-yumna sannan Uthman ya wanke kafar shi ta dama idal ka'baini zuwa ijiyar kafa wato tare da ijiyar kafa ya wanke su salasa marratin har su uku summa al-yusra sannan ya wanke kafar shi ta hagu misla zalika kwatankwacin yadda ya makawar shi ta dama summa qala sannan sai Uthman yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naga manzo Allah alaihi salatu wassalam tawadda'a nahwa wudu'i hadha yayi arwalla irin wannan arwallatta kidan kaga bayan ya gudi yadda ake sai ya gai tushen inda ya samu ta shine daga annabi alaihi salatu wassalam to akwai cikon hadisin a ciki Uthman sai yake cewa annabi ya ce duk wanda ya irin wannan arwallar alaihi salatu wassalam sannan mutun yayi sallar raka'a biyu a cikin rako'in nan ba kai hira da ranka ba to Allah zai gafarta ma zunuban ka da suka gabata yawa ka zo kai kabbara ba abinda ka tuno da shi sai abin da ya shafi sallar raka'a biyu to kana cewa assalamu alaikum to zunuban ka sun dace gaga sabanin mai
shi musu gamba an bar shi ko
mi kenan kunne zamu zuwa kan shi insha Allah zamu zuwa kan shi kenan kun ga nan wannan hadisi yana kwadaitar da musulmi cewa in ka zo sallah ka tattara hankalinka wuri daya amma ka zo kai kabbara kana cikin masallaci amma kai balagu kai shi alshi ko kai shi libi ko wani ma yana ingila wani ma yana america an fahimta yawa musamman in ka zo kayin ka zo masallaci kai kokari duk abin da zai sha maka zai dauke hankalinka ko zaka kai kokari ka gama da shi shi yasa ka ce idan kana jin bawali fitsari ko da zaka rasa jami'i ka je ka yi shi da kwala saboda kare dokar maka da hankali kana jin bayan gari kada ka ce ka matse ka je ka yi shi an ka abinci kana jin yunwa kada ka ce a bari in je in yi sallah in dawo a sai ka ci abinci saboda ba a son ya dauke maka hankali Afin ci wannan to wannan a hadisin kun ga ya kawo cewa nan ya wanke su uku uku to yana da cewa abin da ya kamata musulmi ya sani arwalla wankin nan na farko in dai ya game gaba to farilla ta kare kenan da wanki na biyu da wanki na uku waɗannan mustahabbai ne in ka zo kai arwalla ka wanke huskar ka so ɗaya ya zamanto ko ina ya samu ruwa to farillar ta sauka ka zo wanke hannu ka wanke hannu ko ina ya samu ruwa farillar ta sauka to da wanki na biyu da na uku sun zamanto babi na mustahabbi amma idan ka wanke huskar misali wanki daya sai ya zamanto akwai inda bai samu ba to na biyu din ma yanzu farilla saboda farillar ba ta gama cika ba an fahimta yawa sannan a wajen kafa kun ga ya ce so uku ko to wajen kafa yadda ake wanke so uku shine ruwa ake zuba so uku ka zuba ruwa so daya ka wanke ka zuba ruwa so biyu ka wanke ka zuba so uku ka wanka wannan sai a ce ka wanke kafar ka so uku dan haka kuma a babin adadin arwalla kana iya kai arwalla so daya daya ko ina ka wanke so guda guda kana iya kai so biyu biyu kana iya kai so uku uku kana iya ka wanke wadansu wurare biyu biyu wadansu wurare uku duka yazo a hadisi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bayani a cikin Zadul Ma'ad akwai hadisi kuma Abu Khari Muslim da sauran kutubus sunna wanda suke tabbatar da yin haka sannan a wannan hadisi kun ga ba ai zancen kunnuwa ba zancen kai kawai akai saboda me muna da ka'ida al-udhunani min ar-ra'si su kunnuwa tare da kai suke shi yasa ko a Qur'ani da Allah ya ce a shaha kai bai zancen kunnuwa ba a wannan hadisi da aka ce Uthman ya shaha kai bai zancen kunnuwa ba saboda me kunnuwa hukuncin su hukuncin kai idan ka debo ruwa ka shaha kai ka maido sauran danyin nan da ya rige shi zaka samu kunnuwa cewa in ka shaha ma kai ka maido ka dibi sabin ruwa wanda ake cewa tajdidul ma'i sabanta ruwa ka samu kunne ruwa na daban wannan bai inganta ba malam zai ka muku hadisi a nan cewa wannan bai tabbata ba a sunna malai ce muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka ittifaqin rawaito shi wa ana ali radiyallahu anhu an karbo daga ali ibn abi talib Allah ya kara mishi yarda fi sifati wudu'in nabiy sallallahu alayhi wa sallama game da bayanin siffar yadda annabi yake sallah sallallahu alayhi yadda yake arwalla sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yace wa masaha bi ra'sihi wahidatan annabi ya shafa makan shi su daya alayhi salatu wassalam malati akhrajahu abu daud al-imam abu daud ya rawaito wannan hadisi wa akhrajahu at-tirmidhi al-imam abu isa at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i al-imam an-nasa'i ahmad ibn shu'aib bi isnadin sahihin bi isnadi wanda ya inganta yace bal qala at-tirmidhi yace kai bar ma zancan isnadin ya inganta tirmidhi ma yana cewa innahu asahhu shay'in fil babi wannan hadisi shine mafi ingancin hadisi a wannan babi wani babi kenan babin arwalla ko babin shahar kai babin shahar kai mun yi bayani wannan musallan hadis ikhtisar ulum al hadis cewa in suka ce asahhu shay'in fil bab shine mafi ingancin abin da yazo a babi kenan in ka dauko hadisan da suke magana kan shahar kai so nawa za a shahawa mafi ingancin hadisi shine me wannan hadisin da yana so daya ake shahawa ba a shahawa so biyu sannan kai ba a wanke shi dan wani in ka ga da yake murza shi ya dawo kai ka san wanki ne yake to kai ba ce ka wanke shi ba shahawa ne kake yi wa ana abdullahi ibn zaid ibn asim radiyallahu anhuma an garbo daga sahabi annabi alayhi salatu wassalam abdullahi dan zaid dan asim fi sifati alwudu'i game da bayanin siffar arwalla da yadda annabi alayhi salatu wassalam yake sahabbai shahararru wanda ake kira abdullahi ibn zaid akalla akwai mutum biyu akwai abdullahi ibn zaid ibn asim shine wannan in ka zo babin arwalla kaji an ce ana abdullahi ibn zaid to shine ibn asim saboda shi yayi fice ya shahara da riwayar hadisan arwalla avance wannan shi kuma abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi shi kuma ya shahara da riwayar hadisan kiran sallah asuli ma shine ya fara ganin kiran sallah a mulki kun san bayan annabi alaihi salatu wasallam yayi hijira aka zo aka tattauna ana saboda ana sallar jami'i ya za ai musulmai su taru a masallaci shi sallar jami'i wanda suka ce a samu kaho a busa wanda suka ce ai kaza kowa ya bada ra'ayin shi aka watsi ba a samu natija ba shi abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi yaje kwanta yayi mahulki sai ya ga cikin mulki an zo an ce mishi in kuna so ku tara jama'a ku kiran sallah ku ce Allahu akbar Allahu akbar aka gaya mai kiran sallah to Umar ibn al-Khattab shi ma sai irin wannan mulkin da haka abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi da yazo ja annabi alayhi salatu wassalam ya bada labarin sai ga Umar yace wallahi kutankucin irin wannan nima na gani sai annabi alayhi salatu wassalam yace ma abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi yace to gaya ma bilal abinda ka gani shine sai karanta ma bilal ga da exact to bilal je kai kira saboda bilal ya yi shi karhin sauti da muryar sauti an fahimta kaga wannan tace tarbiyar annabi alayhi salatu wassalam wancan ya gano mulkin amma da aka zo nomination din ba shi aka yi nomi ba saboda a harkar ladanci ana son mai sauti ana son mai murya kai ka gano mulki an tabbatar da mulkin ka to shikenan aikin ka ya kare kai kuma kai ka iya kiran sallah kake da murya to shikenan kai kuma kai annabi kullun cikin aiki cancanta yake duba ba wai waye dan partin mu ba waye dan dangin mu waye dan kabilan mu su wasu kai muna yakin zabe da sauransu wannan siyasar ita kace-kace da kasashen demokrasi wallahi sharri ce duk wanda kaje yana kuwar demokrasi wallahi baka san sharrin demokrasi ba saboda in dai kana so kasa ta ci gaba to gama ta da demokrasi ba abin da ke lata kasa kamar demokrasi saboda demokrasi ta kowane irin shirme yanzu ho mutun zaka yi bata mai da rai wai shi ka bata mare wai ya ji zahi sai ya faktan ka wai shi yana da dogon hannu sai ce dan Allah ga sunan wani wani yana ya mai kutulla shi tiliya to ba kutulla shi lahira ku huta eh mun ka huta shi duniyar tunda ya bata ma da rai wannan shirme ne shike hana al'ummar musulmai ci gaba kuma akwai shi da yawa cikin al'umma akwai baiki luguwa da ka bata mutum da rai sai ce wallahi zan sa dage ka har kuri mutum yake da shi to in ka dage shi nan daga garin da yake lahira ce ka kai shi in an zo lahira in zai kai shi aljanna ce ma mala'ika ya fartan shi jahannama sannan za mu sani kana da abun ciwo wannan shirme ne lalata al'umma ne da ya kurajen ma'aikaci yake Allah ta'ala al-musta'an وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء ينا بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن زيد يجي توا أنه قال عبد الله بن زيد يجي توا ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه النبي أشاه ما كان شلوك تنديك أول لا تسيب هذا صفة يتي فأقبل بيديه سيخسكنتو دعنا يشي وأدبر كميدا ودس تومينيني أقبل لأدبر أعطي الإقبال شيني مخسكنتا تسيب هذا صفة تسيبك بايزاك هاوكي akbala bi yadi yazo da su gaba kenan ko adbara ya maida haka da suka fahimci wannan amma akwai wata riwaya wanda idan muka manta mun karanta ta karatu umda yace bada'a bi muqaddami rasi wannan riwaya take fassara cewa ya fara daga bangoshin shi kenan me ma'anar akbala wa adbara ya fara a gaban goshin shi ya jawo hannu yayi baya sannan ya dawo da shi wannan dace fassara ta dide yadda ka saban na haka ne zakai shine ka haro daga inda gashin kai ke wara gaban goshinka ka sha kai baya har kasar kiyar kanka sannan ka maido kuma wannan ya nuna me ana shafar kai da hannaye guda biyu an fahimci wannan saboda ana son ka game shahar kan gaba daya duk da malamai bayan sun yi ittifaki cewa shahar kai wajibi ne sai suka yi sabani gurgudan mi ya kamata ka shafa an fahimta to wannan akwai tattauna tsakanin malami abinda as-sahiyyar magana ce mazhabar imam malik yake cewa kai gaba ɗayan shi ake shahewa shi yasa kuke ganin ko al-tawfiqun malikiyya sai a ce wa mas'u jami'ir ras a shahi kai gaba daya giri kan wannan hadisin da ya nuna hannaye biyu annabi yasa ya shafa ya dawo da su an fahimta yace wa fi lafzil lahumā a wani lafazi da Bukhari da Muslim suka rawaito yau gashi nan bai kawo yace bada abi muqaddami rasihi annabi ya fara da gaban kanshi muqaddamur ra's shine gaban goshinka inda gashi yake fara tsurowa a al'adance kenan idan naka gashi ya saba ma al'ada ba aiki da shi akwai wanda zaka gashin shi ya san ko kamar ya tabo girar shi a to ba za a ce daga kusan girar zai fara akwai wanda kuma yana da san ko tsakiyar kai gashin shi yake to ba za a ce me tsakiyar kai zai sha sai ya fara daga inda al'adance gashi yake hitowa dan asuyo ba dole ne bane zaman tuma gashin zaka sha ba dan tana yi wa kai aski an fahimta tana yi wa kai aski babu gashi an fahimci wannan yawo kenan inda ya kamata mutun ya fara kenan thumma dhahaba bihi ma yatahida hannayen shi guda biyu ila qafahu har zuwa kasan kiyar kan shi thumma raddahuma sannan ya dawo da hannayen shi guda biyu ila al-makani alladhi bada'a minhu zuwa ga wurin da ya fara da shi. Kenan wannan hadisi na Abdullahi ibn Zaid ibn Asim shi ya ƙara tabbatar da cewa ga yadda ake shahar kai. Wa ana Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi dan Amr Allah ya ƙara mishi yarda su da mahaifin shi. Da shi da baban shi duka sahabbai ne. Abdullahi ibn Amr shine sahabin da Abu Hurairah yake cewa shi kadai ne yake tsammanin ya yi shi yawan riwayar hadisi. Saboda shi rubutawa yake Abu Hurairah kuma harda kawai yake sannan kuma Abdullahi ibn Zaid ibn Asim Abdullahi ibn Amr malaman tarihi suka ce su da baban shi shekarun da ke tsakanin su shekara 12 ba a kaga shi ana mai yaro arme kenan ko arma ko ya kace ana mai yaro arme ko a shirya yi mawa kenan yawa kun san wannan lokaci ya danganci da yanayi kamar yadda muka yi bayani a kwanan baya wani lokaci arme ya danganci da yanayin jikin mutum ita yarinya malamai ba su sabanin cewa ana iya yarinya aure amma inda maganar take shine ba a bari ai jima'i da ita sai ta kai mu fahimci feminist din da ke mutane kuwa su fahimci me ne dokar musulunci ta kwana kayan ku har kuwa aure daban jima'i daban ana iya yarinya ce karama shekarar ta 7 ubanta ya ga cewa ya aurar da ita shine maslaha sai ya daura mata aure da shekara 7 ba wanda zai ce ya aikata haramun musulunci amma ba za a baiwa mijinta damar ya tare da ita ba yayin mu'amalar kwanciya sai karhinta yake yanzu akwai kuma wannan ya danganci kwanciya da mace ya danganci da yanayin jikinta da yanayin wurin da take rayuwa yanzu akwai wuraren da in kaga dan shekara 15 in ka zo wani wurin ko dan shekara 25 bai girman shi an fahimta wani lokaci ya danganci daga kabilu yanzu ko anan kabe da muke yi a kwanan baya anan garin ma an ka dauki kabilu Hausawa da akwai Hillali Buzayi Larabawa Jajaye da sauransu yanayin girman ƴaƴanmu ba guda bane haka ne ko ba haka ba to yanzu shi ke suka ce dukkan su sai sun yi 18 su yi aure yo wata in tai 18 din in aka baka ita ba za ka karbi ta ta tsuwo lokaci an fahimci wannan kenan wannan duka ana la'akari da su a babin aure da Abdullah ibn Amr yana riwaya daga Annabi alayhi salatu wasallam an ruwaito daga gare shi fi sifatil wudu game da siffar aurar Annabi alayhi salatu wasallam annahu qala yake cewa masaha sallallahu alayhi wasallam bi ra'sihi annabi ya shawo kan shi alayhi salatu wasallam sai ya ce wa adkhala isba'ayhi sai annabi ya sanya ɗan yatsun shi guda biyu as-sabahataini wanda yake tasbihi da su manuni wannan manuni ya ko dan yatsan da ake kashedi da shi su annabi biyu din annabi ya sa a kunnen shi wa masaha bi ibahamaihi sai ya shafa da manyan yatsun shi zahira uzunai wajen kunnen shi kenan da manyan zaka shafa wajen wadannan kuma ɗan yatsun wanda kake kashedi ko nuni da su ko kake ishara da su cikin tahiya kake motsawa su kuma cikin huduwar kunna ake sa su akhrajahu abu daud الإمام أبو داود يروي توانا حديثي والنسائي للإمام النسائي وابن خزيمة للإمام ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك أبو هريرة الله يقرأ مشير لأنه قال أبو هريرة كيتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كيتشوا إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا نقيم كويتاش دقوانا فليستنثر ثلاثا ya shaka ruwa ya yace su uku kaga ba kawo shaka ruwa din ba aka cire shi amma da aka ce falyastansir ka san akwai abin da aka shaka tunda aka ce a yace wato ka shaka ruwa ka yace salasan su uku fa inna shaytana dan shi shedan yabitu yana kwana ala khayshumihi akan huduwar hancin mutum wato bakin hancin mutum biyu ko kan karan hancin mutum wannan hadisin abinda yake nunawa a wata riwaya da Imam an-Nasa'i ya rawaito an nuna shaƙaruwan ko so biyu ko kuma so uku zaka kenan wannan riwaya ta nuna kana da at-takhir kana da zabi ko ka shaƙa so biyu ko ka shaƙa so uku to inda malamai suka ƙara tattaunawa shine shin wannan shaƙaruwan a yace so uku a cikin arwalla ne koko hukunci ne daban an fahimci wannan kun ga nan da yake cewa idasta yaqaba ahadukum min nawmihi daga kwana ba lalle bane duk bayan kwana an ka tashi zaman to zakai arwa akwai lokacin da zakai kwana ka tashi ba lokacin sallah bane balle a ce kai arwa an fahimci wannan kamar yanzu wanda ya sallar asuba ya kwanta idan ya tashi ai nawmu aka ce nawmu kuma ya shahi kwanan dare ya shahi na rana ya shahi na yamma to idan ka kwanta bayan la'asar ka tashi kaga babu arwallahi kafin magariba an fahimta to kaga wannan sai nuna cewa mai zahirin hadisin kamar yadda malamai suke gani zahirin hadisi ya nuna cewa mai ba dole bane sai cikin arwallahi wannan karantarwa ce in ka tashi tunda sahe ko kuma in ka tashi daga kwana ka shaka ruwa ka yace har so uku saboda shedan mugu ne yakan shiga cikin hancinka ya ta sheka kwanan shi ba koyi abin da yake so an fahimci wannan to yanzu kaga wannan karatu in ba wajen annabi ina zaka same shi a akwai wurare da yawa da annabi ya nuna shedan yakan kusanci dan adam misali lokacin da kake yin hamma sai annabi yake cewa dan ɗayan ku yana hamma ya ruhe baki sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shaytana yadkhulu fihi shedan yana shiga bakinka kaga saboda me saboda kaga ce ka ruhe a sannan a babin hamma ruhewa kawai aka ce kai akwai wasu abubuwar zaka ji mutane suke wani ya la haula la quwwata illa billah wa uzbil duk ba wanda ya ce kai abinda da yazo a hadisance annabi ya karuhe bakinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan lokacin da ka tashi da kwana ya dace da kai arwalla to abinda yake bayyana arwallar tana wadatarwa ita an fahimci wannan shi da abinda hadisi yake nuna to da yace falyastanfir wannan umurni ne malamai sun tattauna wajibi ne ko mustahabi jumhurin malamai suka ce wannan babi ne na mustahabbi babi ne na mustahabbi wa anhu an karbo daga Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa idza staiqadha ahadukum ko kai haka a can da yace akwai a wata riwaya wadda fayyimuje wa anhu radiyallahu anhu yace idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu muttafaqun alayhi yace wa hadha lafzu muslim a wannan riwaya din annabi yace dan ɗayanku alayhi salatu wassalam yace dan ɗayanku ya tashi daga kwana fala yaghmis yadahu kada ya tsoma hannun shi fil ina'i a cikin kwano hatta yaghsilaha thalathan sai ya wanke hannun nashi so uku fa innahu dan shi mutuma la yadri bai san ba aina batat yaduhu ina ne hannun shi ya kwana wa hadha lafzu muslimin malai ce wannan hadisi shine lafazi na al-Imam Muslim wannan lafazi na al-Imam Muslim kiran shi kuma wannan hadisi abinda yake nunawa idan ka tashi daga kwana kar ka zo ka tsoma hannunka cikin wani kwano ko cikin wani mazubi har sai ka wanke hannunka so uku dan baka san da ka kwanta din nan ba ina hannunka shi sannan baka san ba miyahu hannun naka duk akwai yiwuwar wannan sai annabi alaihi salatu wassalam ya baka mahita yake ci wato idan dan ku ya tashi daga kwana kada ya tsoba hannun shi cikin kwano sai ya ainihin wanke hannayen nan su an fahimci wannan to wannan hadisin shine a wata riwayar aka ce ay marrataini aw salasan so biyu ko uku ha ba wancan ba wancan shi so uku ne gare shi an fahimta hadisan suna kusur da juna ne wancan din sai shigo min wannan din sai shiga mai a can wancan hadisin falyastansir salasan shi so uku ne an fahimci wannan wannan din shine riwaya ta zo a Nasa'i cewa ka wanke hannayen ka so biyu koko ka wanke su so uku ka wanke su so biyu koko ka wanke so uku tayyib to shi ma wannan hadisi din malamai sun tattauna wani kwana ne in ka tashi mafi yawan malamai suka ce duk kwana na rana ne na dare ne na safe ko ma wanne ne saboda an ce idza staiqadha ahadukum min nawmihi amma wasu malamai suka ce a kwanan dare ne kawai me ya hujja suka ce fa innahu la yadri ayna batat yadu suka ce albaitutatu kwanan dare ake gaya ma haka an fahimci wannan amma sahihiyar magana shi ne duk kwana an ka tashi zaka yi wannan saboda me da kwanan dare da kwanan rana duk illa guda ɗaya ce baka san inda hannunka ya kwana ba kenan akwai ittihadul illa akwai ittifaqin illa din a cikin kwanan dare ne ko kuma a cikin kwana na rana to anan da annabi ya ce la yadri ayna batat yadu baka san inda hannunka ya kwana ba to idan ka san inda hannunka ya kwana ba tunda an ce ka wanke saboda baka san inda ya kwana ba in ka san inda ya kwana ba misali mutum ne yazo kwana sai ya sa gan yana tashi sai ya cire kaga sai yana tabbas din hannun shi me ba wani abin da ya taba shi saboda ya lullube shi an fahimci wannan ko mace ce ta sa lalle ta daura ta sa ledodi yadda maza suke ta daure ta kwanta ta tashi ta cire ledodin ta hin hannunta ai tana da tabbacin ba abin da yake gare shi ana wankiya ko ba wankiya anan malamai suka ce to wankewa anan mustahabbi ne ba dole ba mustahabbi ne ba dole bane tunda dama wankewar tana iya zamantowa babi ne na tsafta kuma tana iya zamantowa babi da ibada saboda annabi alaihi salatu wassalam ya maka wannan umurni bare cewa hada lafzu muslimin wannan lafazi na al-Imam Muslim to ina ganin ya kamata mu kwana ne saboda hadisan da ke zuwa kusan tare suke suna bayani ne game da waɗansu mas'aloli lokutan da a gaban mu kuma bai da yawa wallahu ta'ala a'la wa a'lam.